عزائم رحمتك واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفقة أنس ترفعنا بها إلى سماء جوزك ورعايتك، وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجاهرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الساحرين وفتنة الحسرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء قائمين ومن شر الخلائق أجمعين. اللهم اجمع جميع أذكار الذاكرين وجميع صلوات المصلين، واجعل جميع الأذكار ذكرك وجميع صلوات المصلين صلاة على النبي سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الأفضل الكاملين عدد ما في علمك يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. باب متى يصح سماع الصغير. wannan babin yana magana ne akan kamar yadda muka yi da bayani mai tsawo a karatu a baya kan adabu tahammuli wal ada. To yana magana akan adabu tahammul watan musulunta. Masha Allah. Ya wakan kana jin Musa? You want to convert to Islam? Okay, what's the name? What? Oliver. So, did anything impact your decision to convert to Islam? Or is your own will? It's your own will. So, you will say with me what I'm going to say. Ashhadu. You know how, sir? You say Ashhadu. Just repeat with me. Say it with me. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
So the meaning of what you just said is you testify that no deity worthy of worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, that is one God. And the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is a messenger of Allah. You agree with that? So alhamdulillah, now you are a full Muslim, you go and take bath and you pray Zuhr prayer and the rest prayers with us. You are welcome. Which name do you want to be named in Islam? What? You select any of Islamic names. Oliver is your name? What Oliver stands for? What's the meaning of Oliver? Eh? What? So do you want Islam? Isa is the name of the Prophet, the name of the Jesus, but we call him Isa. He's the Prophet of Allah, not the Son of Allah. Do you want to be named Isa? So this is your new name in Islam. You are welcome. Alhamdulillah. Masha'Allah. Allah. Tahammul watan ji a sama'u anan yana nufin tahammul watan a wani shekara ne yaro in ya ga abu ko yana kalta za a iya ce ma wannan abin da aka ruwaita daga wajen sa watan zai iya ruwaitarwa. Ina fatan mun fahimta. Akwai sabani da aka taba samu tsakanin Yahya ibn Ma'in da Sayyidina Ahmad ibn Hanbal. Yahya ibn Ma'in ya tafi akan cewa yaron da bai kai shekaru buluk ba, watan kamar shekara 14 kenan zuwa sama 15, precisely 15, shekara 15 yace yaron da bai kai wannan shekarun ba, ba za a yi tahammul daga wajen sa. Manufan abin shine, misali idan kun rayu gari ɗaya da wani malami, to sai ya zama yaron su kafin ka kai shekara 15 a fahimtar ya haifu mai. So haka ba za ka iya cewa ruwaitan magana daga wajen shi ba, sai dai maganan ya zama mursali ne, wato muntaza, sai dai idan ka ji a wajen wani ne ya ji a wajen sa. Wannan fahimtar sa kenan. Amma Imam Ahmad ibn Hanbal ya saba masa, kuma malamai gaba ɗaya suka tafi akan fahimtar Imam Ahmad ibn Hanbal. To wannan hadisan suna so tabbatar mana da cewa mai yuyuwa ne, wato su wane ne shekarun su sun kai idan suka faɗi magana suka ce wannan mutumin ya ce, koko misali in a tabaqatu sahaba ne wane ne a cikin tabaqatu sahaba idan yace manzon Allah ya ce za a dauka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin muttasil ne da sayyidina rasulullahi kuma za a dauke shi a matsayin sahabi akwai mutanen da ana ba su hukuncin sahabi amma hadisan su mursalai ne inda su a hukuncin su ana ba su hukuncin sahabai saboda sun ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kila ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda ya shafe su kaman Hassan da Husaini dai da muke bada misali da su ko sayyidina Hassan da Husaini za ana ba su hukuncin sahabai a wajen wasu wasu na ba su hukuncin tabi'ai amma dai da yawa suna ba su hukuncin sahabai saboda abubuwa da yawa da ya faru da su tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma babu wani hadisi kai tsaye muttasili daga wajen su daga wajen manzon Allah duk wani hadisi da Imam Hassan ya fadi to zai ce maka wane ya fada masa na tawo bada misali nace har kamannin manzon Allah ma Imam Hassan ya je na tambayar menene kamannin manzon Allah kaga an haife shi ya kai wajen shekara 5 a wani kauli shekara 4 kafin wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi yana zo wajen Hindu ibn Abi Hala dan sayyidatuna Khadija yana tambayan shi yaya kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka dai a takeice watan duk shekarun da kuma mun sani dai yara suna da tafawut wajen ta'akkud yanzu akwai wanda abin da ya faru yana shekara 4 zai iya tuna shi da kyau ya ba da labari akwai wanda ba zai iya tuna abin da ya faru yana kasa da shekara 7 ko 8 ba to haka wannan tafawut din shi ma abin kula ne wannan mai wannan hadisin da za a kawo Mahmud ibn Rabi' mafi yawa suna ba shi hukuncin sahabi wasu kuma suna ba shi hukuncin tabi'i to amma dai saboda wannan hadisin na aqaltu majjatan wanda zamu karanta yanzu da yawa daga malamai suke cewa ai sahabi ne to amma wasu suke cewa to ai aqaltu majjatan baya ba wai hadisi bane kawai yana nufin fadin dai ya taba tuna wani abu tunawa ne yake yi wasu suka ce a'a ai dole hadisi ne tunda majjatan din ai aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma hukunci zai iya tarattubi da shi saboda haka dai a wannan shekarun nasa kuma an yi ijma'i cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi intiqali ila rafiq al'a shi Mahmud ibn Rabi' yana da shekara 5 wanda yasa wasu suke ganin cewa afwan hadisin da zamu karanta na farko hadisin Ibn Abbas ne amma hadisin Mahmud ibn Rabi' din ma zamu karanta shi shi sayyidina Abdullah ibn Abbas din shima watan wannan hadisin yana tabbatar da maganar da muka fadi na cewa maganar Yahya ibn Ma'in ba shine daidai ba domin ga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda ya fadi cewa ya zo wa ana gulamun na hasul ihtilama kaga bai kai shekara 15 ba kenan wallahu ala haddathana Isma'il ibn Abi Uwais قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وانا حديثي ko da yake abin da yasa aka kawo shi magana ne na watan mutum wanda bai kai shekaru 15 da Yahya ibn Ma'in yake ganin sharadi ne na riwayan hadisi ba zai iya riwayan hadisi tun daga sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ruwaita kuma a lokacin da kansa ya ce wa ana gulamun na hasul intilama ko wa kana hasul intilam to amma dai hadisin ya kunshi masaloli da daman gaske an ruwaita shi daga Isma'il ibn Abi Uwais daga Malik daga Ibn Shihab Ibn Anas Allah ya kara masa yarda daga Ibn Shihab daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah ibn Abbas yace aqbaltu rakiban ala marin atani yace nazo wata rana ina kan jaki macan jaki watan atan shine Humaira watan jaka mace wa ana yawma idin kad nahasul ihtilam yace a lokacin kuma na kusa shekarun balaga wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tira da amince Allah tabbata gare shi yana sallah amina ila ghairi jidarin watan ba zuwa ga wani garu ba fa marartu baina yadai ba'dhi safi sai na wuce sai gaban wani daga cikin sahu watan akan jakin wa arsaltu al'atana tartau sai kuma na saki jakar na barta ta tafi ta ci gaba da kiwo فدخلت في الصف نشك cikin sahu falam yunkir zalika alayya ahadun kuma babu wanda ya min inkarin wannan abin mas'ala ta farko dai a cikin wannan hadisin shine mas'alan watan sutra ga masallaci ga mai yin sallah shi menene hukuncin sa, menene ake sutura da shi, menene zai iya zama sutura. Mun san wannan duka masaloli ne wanda malamai suka yi maganganu masu yawan gaske. Mun sani hadisai sun tabbata, sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yi sallah ila ghairi jidarin to ya sanya sutura tsakanin shi da al watan mutanen da za su wuce. Suturan nan yaya tsakanin mutum da shi, an yi maganganu da yawa. Mafi shaharan kaul dai yanda mutum zai sami istighfar, zai yi ibadan shi cikin kwanciyar hankali. Amma dai mafi shaharan magana, mafi shaharan abin da aka yi fadi shine zira'i uku. Abin da za a sa sutura da shi, ya za a sanya shi, shi ma matsala ne na sabani kwarai. Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi kan cewa ko layi ma mutum yayi. Saboda akwai hadisi fa illam yajid falyakhutta khaffan, ko hadisin Abu Dawud. Idan mutum bai sami abin da zai sutura da shi ko mu'akharatul rahli da aka ce ba, to shikenan kawai, watan ko abin da bai kaurin mu'akharatul rahli ba, to kawai shikenan, ko saham, to shikenan, ko da layi ya zaga. Wannan Ahmad ibn Hanbal ya tafi akan wannan. Imam Malik bai dauki wannan, bai yarda da wannan hukuncin ba. Saboda haka shi a wajensa dole ne a sami wata sutura. Zane ba zai wadatar ba, saboda zane manufan sutura din shine na daidai kai makanka iyaka, sannan mai wucewa ya san wannan sallah yake yi. To in zane kawai kai, ba yanda za a gane wannan yana sallah ne, ya ba hikiman abin. Sannan kuma hadisin a wajen Imam Malik da'ifi ne, daga ba za a ce Imam Malik ya yi aiki da hadisi ba, yana da dalilansa da ya ba'afa wannan hadisin. Dalilin haka kuma sannan ya aiki da wasu hadisan wanda suka fi wannan karfi, yake ganin cewa ba za a yi amfani da wannan zanen ba. Su kuma wanda suke ganin za a yi amfani da zanen, su kansu sun yi sabani. A shi Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce za a zana shi kamar hilal. Shi Musaddad ibn Musarhad ya tafi akan cewa a za a zana shi a tsaye ne haka, watan ta barayin alqibla za ka zana, saboda sabaninsu akan matsalar yadda za a yi nasubin inda kamar mashi ne ko da yawansu sun tafi akan za a kafa ta a tsaye saboda nasaba da ya zo a cikin wani daga cikin lafuzan hadisin. Wasu sun ce za a sa shi mu'taridan ne, kamar yadda ake sa mamaci, saboda shi ne ya fi adlali abu da zama ya suturce wanda yake ibada. Wasu suka ce a zama a kwantar da shi ne kawai ta can gaba. To ala kulli halin dai ka sa abin da zai zama sutura. Maganan fadin shi, shi ma ko kaurin shi ko menene, ko yaya dai, a takaicen ka har hada hadisai da dama, za ka ce duk dai abin da zai iya zama sutura, zai iya zama alama, zai iya nuna ma mutane cewa wannan masallaci ne, to in ka sa shi zai iya zama sutura tsakaninka da masu wucewa. Wannan hukuncin yana da istisna'i, watan banda mutumin da yake da sallah misali ila al-masjid al-haram. Ana gani idan mutum kamar misali a cikin Kaaba yake sallah, to shi wannan ba sharadi ne sai ya sa wannan suturan ba, saboda mutanen da suke tsawafi ba su yanke sallah. Shi ma hadisai da yawa sun yi nuni zuwa ga haka, wallahu a'lam. Samaratu baina yadai ba'd as-saffi, yace sai na wuce ta gaban wani daga cikin sahu, watan ta cikin sahu na zo na ratsa. Shi ma anan mun sani hadisai sun nuna cewa idan mutum yana sallah, wani mutum ya zo wucewa, mutum ma tukuna gaba daya, to ka ana shi wucewa. Idan ya dage sai ya wuce, to ka yaƙe shi saboda shaytan. Hadisin Mughiratu ibn Shu'ba, wanda yana nan a cikin Sahih Bukhari, za mu karanta shi na waƙi'an da ya faru tsakanin shi da wani yaro yake karansa wajen Muawiyah ibn Abi Sufyan. A ƙarshe dai aka faɗi wannan hadisin. To malamai suka ce amma banda sahun sallah na jami'i, domin suturar liman shi ne suturar mamu. Idan yana cikin sahun sallah ne, ba laifi in baka ka zo a makara misali ka ga wata furja a cikin masallaci, ka ratsa ka wuce masallata ka je har wajen ka shiga ta gabansu, wannan ba komai. Ba za ka karya mashi sallah ba, domin suturar limaminsa shi ne suturansa. To amma kuma sai ga wata kuma iskali mai girma, shi ne alahimarin atani. Mun sani hadisi ya zo yana cewa wannan matsala ce mai muhimmancin gaske, ta yadda za mu gane yaya malamai suke watan dalilin da zai sa wani lokaci kaga malami mai wata mazhaba bai aiki da wani hadisi ba. Hadisi ya zo yana cewa abu uku suna yanke sallah, wata suna bata shi kwata-kwata: kare da jaki da mace, suna bata sallah kwata-kwata. To sai ga wannan hadisin a Bukhari, wanda ya fi wancan ma hadisin na cewa abu uku suna bata sallah inganci. Ya zo ya ce Abdullahi ibn Abbas ya zo ya ce ya wuce a jaki, ko bai bata sallah ba sira ga wasu malamai suka ce wasu sun yi aiki da wancan hadisin Abu Uku yana bata sallah so da haka a wajen su duk wanda yake cikin sallah kare yazo ya ratsa ba sutura tsakanin shi ba komai shikenan wannan sallan nashi ta baci sabanin misali sallan wani in wani ne daban yazo zai ratsa idan ka hana shi ya dage sai ya wuce in ka bar shi ya wuce baka hana shi ba sallan ka tana nan ko baka ma hana shin ba ya wuce sallan ka tana nan bata bace ba amma idan ɗayan uku ne a ganin waɗanda suka yi aiki da wannan hadisin yazo ya wuce to sallan ka ta bace sai ka sake sabuwa sai da tuna Aisha tace kai wallahi wannan kun girmama firya wannan kage akai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya za a hada mu tana maganan mata da kare da jaki alhali ba iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana sallawa ana mu'taridatun bayna yadayhi ba iyaka manzon Allah yana salla ina kwance mu'tarida bayna yadayhi in zai yi sujada ya daga kafa na in ya dago daga sujada ya aje mun kafa na ci gaba da bacci saboda haka wannan ba za a aiki da wannan hadisin ba ai fahimtanta wasu malamai suka ce ai dama almururu aka ce ba al-i'tiradu ba ratsawa aka ce amma yanzu misali idan wani na zaune gaban ka ai bai hana kai sallah ba wannan akwai wani a gaban ka ne ba yana nufin ya wuce wucewa ne a ratsa aka ce to har za su numfasa su ce shikenan sun warware wannan matsalan sai Ummu Salama Allah ya kara mata yarda ita ma tace a'a ai sam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana a ɗakin ta hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad wata rana a ɗakin ta yazo yana sallah wani yaro yazo zai wuce sunan shi Abdullahi ko sunan shi Umar ikhtilaf baina ruwat zai wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara sai ya koma sai kuma wata jariya wata bace ita kuma tazo za ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ishara amma kuma sai da ta wuce ko bai yanke sallan sa ba saboda haka wannan maganar ba haka take cewa mace tana warware sallah in ta ratsa domin ga wannan jariyar ta ratsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan ta sallah yace innahunna aqlab wace sky su mata ai watan duk yanda kai da su sai sun nuna su dai irin sun suke da rinjaye ba suna da dan taurin to to ala kulli halin dai ta wuce sai na rasulullah bai sake sallah ba wadancan masu ra'ayin kamar imamu ahmad da masu bin mazhaban sada wadansu zahiriya da sauransu suka ce ai wannan saboda sallan nafila ne shi kaga wannan dai kawai mahaja ce tunda dai malaman hadisi mafi yawan su suna aiki da wannan hadisin na cewa Abu Uku na yanke sallah mafi yawan ulama'ul hadis suna aiki da shi gaba ɗayan fuqaha kuma ba su aiki da shi fuqaha mun gane wata aka ce fuqaha wanda suke muhimmanta fiqhul hadisi akan matnul hadisi ba su aiki da shi amma dalilin da yasa ba su aiki da shi hadisin ya inganta amma za mu zo a hankali mu ga me yasa ba su aiki da shi ba kaga dai kan mace ga dalilin su ko sannan kuma cewa za a bambanta sallan nafila da sallan farilla ba dadi ba dalili don dalilin da yasa aka ce ba za a bar mace ta ratsa ba shine kila ba su shahwati kuma yana nan a cikin sallan nafila yana nan a cikin sallan farilla in ta ratsa mishi yana nafila za ta iya jan mashi sha'awa in ta ratsa mishi yana farilla za ta iya ja a cikin hadisan ma akwai wanda yace wan nisaul huyyab mata masu haila sura kansu wasu daga cikin malama hadisi suka ce wannan magana ko ai wannan hadisi gaskiya a duba shi dan tunda dai hailan nasu ai ba a kafansu yake ba ko a hannunsu a ce in suka ratsa za su sa zubar da jini a wajen abu ya lalace hailan a cikinsu yake in ko a cikinsu ne abin da ke da najasa a cikinsu ai yana da yawa bai da alaka su akan zatinsu ai su suna da sarki saboda ibnu adama la yanji su hayyan wala mayyitan ko zatinsu haka su masu sarki ne in ka tabe su ba za ka yi alula ba ko ba haka ba amma hailan wani watan rashin tsarki ne ma'anawi a tare da su dan haka dai ba yi aiki da wannan ba dalilin haka fuqaha ne gaba ɗaya suka tafi akan cewa wannan maganar cewa mace tana kai warware sallah bai ma taso ba sai jaki hadisin sayyidina Abdullahi ibn Abbas kamar yadda nace wanda ya fi dukkan hadisan ma inganci yazo ya tabbatar mana cewa jaki ba ya warware sallah saboda aqbaltu Allahi marin atani gashi yazo ya wuce da jakin kuma bai warware ba kuma wannan hadisin ma bai ingantacce ne wannan ma ingantacce ne so da haka wannan shi yasa dole dan ka gane hadisi sai ka nemi malaman sun warware maka dan yanzu murajaha za a fara wanne ne kila za a ce to wannan an kaddamar da shi akan wannan wannan nasihu ne wannan mansukhu ne ya zamu gane nasihu da mansukhu a cikin wannan hadisan guda biyu abu uku suna yanke sallah salatun taqta'u salat da kuma wannan hadisan akbaltu ala imanin atani wanne aka riga fada ijma'an an riga fadan a salatun taqta'u saboda akbaltu ala imanin atani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi a shekara na 9 bayan hijira ne ko amu hijjatul wada'i ne wannan wannan ba wani wato yana cikin karsan abubuwan da aka yi a cikin addinin musulunci abubuwa ne da suka zo a karshe duk hadisin da ya zo a irin wannan lokacin shi yasa aka ce malaman hadisi suna san da malaman fiqh suna san hadisin Jarir ibn Abdullah na al-Mansu ala al-Khufayn ko saboda Jarir ibn Abdullah bai ma musulunta ba sai bayan hijjatul wada dan haka yana nuna cewa hadisin shi ba abin da ya zo ya share shi to haka wannan hadisin na sayyidina Abdullah ibn Abbas ba abin da yazo ya share shi dan haka ko da wancan hadisin ya inganta karfin su ya zama daya to wancan ya zama mansukh wannan ya zama nasikh na daya kenan to kuma ma ko da ma ba nasikh da mansukh a tsakanin su akwai ta kaida ta malaman hadisi kaddamar da hadisin da yafi inganci akan wanda yake bai kai wannan inganci ba wato in hanyoyin ingancin wannan hadisin suka fi yawa to za a kaddamar da sai a ce ma'mulun bihi wancan sai a ce mashi shazi wanda bai kai wannan inganci ba wannan abu na biyu kenan ko ku a'a abu na uku za a kaddamar da hadisin wanda ya tabbatar akan hadisin wanda ya kore ko kaman kaidar nan da ake cewa al-muthbitu muqaddamun ala an-nafi ko mutumin da ya tabbatar ana kaddamar da shi akan mutumin da ya kore idan mutum yace ba a abu kaza wani yace a'a nayi ko manzon Allah yayi to shi ya gani shi hujja ne akan wanda bai gani ba ko kaman ka'idar nan ne ta ru'ya ko wanda yace ba a ru'ya in wani yazo yace ni nayi ru'ya ko ni ana yi to ai shi shine yace yayi sai dai ka ce ƙarya yake yi amma ba za ka ce ba ai yana cewa ana yi kai abinda kawai muka karanta daga maganar ka shine baka san ana yi ba ina fatan mun gane abinda kawai za a gane daga maganar kai da kace ba a yi shine baka san ana yi ba amma kuma wanda ya san karatu gaba da naka to shi kuma yana da hujja dan haka malamai idan duka mutane biyu suka zama adilai ne to wanda ya tabbatar ana kaddamar da shi akan wanda ya kore dan wanda ya kore kawai abinda ya gaya mana shine bai san abin haka yake shi ko wanda ya tabbatar ya ce ya gani an yi kamar nan sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce shi da kansa ya yi to dan haka dai wannan hadisin ya kora magana cewa himar ma shi ma yana warwarewa sai kuma hadisin abin daya da ya rage shine alkalbu to alkalbu kuma sai hadisin sai ya zama da ittiraf kwarai a ciki wasu hadisan sun zo sun ce alkalbul aswad wasu sun zo sun ce alkalbu mutlaqan wasu sun zo sun ce la yaqta'u salata shay'un ko da yake hadisin la yaqta'u salata shay'un shi kuma bai inganta ba shi ma yana da rauni ba abin da ke warwar sallah so da haka sai zama akwai ittirabi a cikin hadisin dalilin ittirabi wasu malamai suka ce to shi ma hadisin kalbun an aje shi tunda akwai shakka ko so da haka wasu suka tafi cewa ba abin da yake warwar sallah sai bakin ka shi kadai amma limar hadisin Abdullahi ibn Abbas ya warware shi su ma mace hadisin Ummu Salama da hadisin Sayyida Aisha sun warware shi wasu suka ce a'a duka ukun suna warwarewa wasu suka ce a'a duka ukun ma ba su warwarewa abin da yake faruwa shine ya qafu salata abin da ake nufi watan sun kai su warware sallah watan majazi ne kawai wadannan abu uku sun kai su warware sallah saboda a nuna tsananin kazantan bari su zo su ratsa ma mai sallah ta gaban shi amma ba yana nufin kai tsaye sun warware sallah bane wallahi a'lam ala kulli halin dai watan an yi sabani da yawa a cikin matsalan ta shin wadannan abubuwan suna warware sallah ko ba su warware sallah a takaice malamai abin da suke cewa anan shine watan bambanci ne tsakanin muwahhid watan ibada wacce take tsananin tawajjuhin bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da yawa zai yi kaga mutum yana sallah wani ya zo wucewa ta gabansa shi bai ma san ya wuce ko ba haka ba shi bai ma san ya wuce ba saboda tsananin istigraqin shi da shagalan shi da ibadan da yake ciki ko an tambaye wani malami aka ce wai in mutun yazo zai sauce ta gaban ka kana sallah hadisi ya ce ka yake shi ka hana shi in ya dage ka yake shi shedan ne yace saboda ka bar shedan ya shigo maka cikin sallah ne shi yasa ya zo maka jiki ko ka bar shedan ya zo cikin sallan ka ne shi yasa sai ya taho a jiki in ba haka ba me ma ya kai ka sanin mutun yazo wucewa kai da kake ganawa da ubangiji kai da kai Allahu akbar kamar da dukkan wani Allah baya ai ya kamata ba kama san wani halitta kuma yazo ba ko in dai har irin sayyidina Abdullahi ibn Zubayr za a zo ana yaƙan su suna sallah ba su ma san ana yaƙin ba ko su sayyidina Abu Talha al-Ansari za mu karanta hadisin shi zai zo yana sallah gonar sa ta darsu a zuciyansa gonar sa kamar yanzu ne a ce misali mutum yana da rijiyar mai rijiyar mai ba wai an yi mashi alƙawari ba rijiyar man sosai yake da ita sai yana cikin sallah sai ya tuna rijiyar man sa yana idan da sallah sai ya ce ya bada wannan rijiyar man dan Allah tunda ta yadda ta shigo tsakanin shi da Ubangiji yana sallah ta karsu a zuciyarsa to ya bada ta dan Allah abinda Abu Talha fa yake ne yana cikin sallah sai gonan dabino sa wanda gonan dabino a lokacin aka ce kana da gonan dabino to ba wani abu da ya kai wannan dukiya kuma gonan sa ta bai ruha ta fado zuciyarsa yana idan da sallah kawai zai ce ya rasulullahi wallahi wannan gonan na fahimci tana neman ta zama min shedan kawai ga tanan na bayar dan Allah kawai ba ni ba ta in rabi da ita gaba daya kawai sai na zula ce a ka rike kana da magana ce rasulullahi ai ba ba ta isa ba wallahi ta shiga bakani na da Allah yace to ba da wanda take ɗan karamin haka karamin gonan wanda ba ta kawo mahsul yace a wacce ta bi kan ai ita ta fado mu saboda haka ita zan bada saboda kaga idan har mazaje ibadan su ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kaiwa haka watan su ba su san ma ba su bari wani abu ya darsu a zuciyarsu balle wa zai wuce to saboda haka in har aka kai magana sallah wani zai wuce kana kare shi kana faɗa da shi to makamin ka ne ba wai laifi kai ba amma makamin ka ne bai kai istigraqin ka cikin ibadan da kake yi ya kai ka shagala daga wannan ba ana so ko mutum mukamin sa ya kai kamar misalin tayya ne da muka bada jiya muna magana an yi sabani kan kada yatsa da rike shi guje daya wasu suka ce ai in kai rike yatsan waje daya ishara ne zuwa ga tauhidi in ka kada shi ishara ne zuwa ga shedan na damun ka kana koran shi saboda haka saboda an ce tarjimul lis shaytani ko irghamul lis shaytani saboda haka kaman koran shedan ne duk yanda yake so bai isa ba na kore shi to kaga dai duk wato makami ne wani makamin sa kawai maganan kabbaran ne Imam Malik kamar yadda muke faɗi shi a wajen sa ya za a yi mutun ya tada kabbaran har ma ya daga hannu ya maida duniya baya ta kara fado mishi kafin yi assalamu alaikum shi a wajen sa haka ma ba ma mai ruwa bane gai waridin aslan shi yasa yace in kai kabbaran nan so daya ka maida duniya baya to ba wani magana in za ta ruku'u ka maida in ka dago daga ruku'u ka maida a'a ai kuma an aka riga aka maida duniya baya so eh ba sauran kuma ta kara faduwa zuciya sai an kidar amma shi Imam Shafi'i sai mura'atin zukatan irin mu haka almajirai kananan mutane sai yace to abinda za a yi idan kana sallah duk in ka dauki ruku'u ka dago saboda hai'a ta canza canzawan hai'a zai iya haifar da tafakkukin haduwan himman mutum a cikin ibadan da yake yi to saboda haka sai ka ƙara maida duniya baya in zaka tafi sujada saboda hai'a ta ƙara canzawa ka ƙara maida duniya baya watan duk dai abin da kake ciki na ibada na tattanzawan harakat ka ƙara wannan daga hannun wanda zaka maida duniya baya da shi masha Allah akramakallah
ahlan da rasulullah Allah ya saka da alkhairi shi da sai da shigo
saboda haka dai watan yawanci irin wannan sabanin yawanci irin wannan sabanin da suke faruwa tsakanin a imma watan sabani ne da suke faruwa saboda watan wasu daqa'iq wasu laqa'iq kanana wanda suke cikin waɗannan nususin wanda suke sawa wannan ya karbi wannan wannan ya maida shi wallahu alam falam yunkir zalika alayya ahad babu wanda ya mun inkari wasu suka ce ai wannan saboda wai sayyidina rasulullahi yana gaban sahu ne bai ganshi ba ya zubillahi sun manta fa inni arakum ko min khalfi zahri kama arakum min baini yadayya ku sun manta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka tsaye da sallah to ku daidaita sahu ku tsayu da kyau ku inganta sahunku saboda wallahi ina ganin ku kaman yanda nake ganin watan ina ganin baya kaman yanda nake ganin abin da yake nan sallallahu alaihi wasallama duka ina ganin su sallallahu alaihi wasallama gani kuru kuru saboda sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ma yana cikin sahih al-bukhari zamu karanta shi ne saboda haka cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba wannan ma kadarullah haqa kadrihi sun manta da wancan karatun me yasa suka faru wannan haddathani Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Abu Mus'hib qala haddathani Muhammad ibn Harb haddathani Zubaydi an az-Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من جلوي أروي شوانا حديث دقا محمود بن يوسف أما محمود بن يوسف محمود بن يوسف وانا يرى دقا تشكين أبو بان إنا يوان فتن وانا أبو ما سوى هلا أحديث ما لم بخاري ما سونا محمود بن يوسف دا جيون أقوي الفريابي تباشي أكي نيدي بكم أنا saboda haka mutum zai dauka Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi dan shine Bukhari ya bisha riwaya hadisi daga wajen shi to ba shi bane wannan Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi ne wanda yake sai ya kai aiki zaka gane ba shi bane ta hanyar bin wane ne malamin sa waye wanda Muhammad ibn Yusuf ya ruwaita hadisin shin Firyabi ya ruwaita hadisin su waye suka yi mutaba'an wanda ya ruwaita hadisin sannan ka san wane ne wannan rajul din da aka ruwaita hadisin daga wajen sa to yace abu musir qala haddathani muhammad ibn harb haddathani zubairi an az-zuhri an mahmud ibn rabi' mahmud ibn rabi' shine muka fara magana akan sa wanda wasu na ganin cewa sahabi ne mafi yawa wasu kuma suna ganin tabi'i ne masu ganin sahabi sun fi gaskiya saboda wannan hadisin yace aqaltu minan nabiyyi yace na hankalta ina rike na rike ban manta ba wata majjatun sallallahu alaihi wasallam arwahuna wa anfusuna wa hayatuna fida'u li hadhihi al-majja yace wata tofi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mun a fuska na sallallahu alaihi wasallam da yawun sa mai albarka ya tofa mun a fuska na mutum ba kaman mutane ba ko sallallahu alaihi wasallam ko da dai ruwa ne aka gumsa aka tofa ai yawun ya hadu da ruwan ko aka gumsa aka tofa to ma shi dai majjatan yace an tofa mashi yawun manzon Allah mai albarka wanda sahabbai ke kusan yaki saboda shi ko matana khamanu khamatan illa waqa'at fi kafi ahadihim fadalaka biha wajahu wa badanahu in yayi tofi na kakin sa sallallahu alaihi wa sallam sai kaga ana rigirgin cafewa a shafa a fuska da jiki yanzu suna sun dage sai sun mantar da mutane waɗannan hadisan ba musan dan maslahan wa ba hadisan da suke Bukhari da suka ce a zo a kwakume shi a rike shi babu magana a cikin shi wanda ba daidai ba ko wanda yake ijma'an tsakanin al'umma wannan magana haka yake amma sai ga hadisai masu nuni zuwa ga wani irin girma na manzon Allah a cikin sahihul Bukhari amma mutum ya fada sai a rika ganin shi kamar wani bakawi ko kamar wani ya ke cewa eh ba kawai dai wanda bai waye ba karanto su kamar rashin wayewa ne a ce idza tawabba akadu yaqtatiluna ala wudhihi in yi alula kusan yaki suke yi akan ragowar ruwan alulansa sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahihul bukhari ko idan ya gashin kansa yace ayi masa aski wani riwaya yace sai suna rabawa wani riwaya yace a shine ma yake cewa a askenan a bukhari da muslim shine zai ce a askenan wajen sai ya ba Abu Talhah al-Ansari sai ya ce raba masa habbai ya rika raba masa silisili sallallahu alaihi wa sallam ya rika raba masa gashin kan manzon Allah kwara daidai haka wannan gashi ko wannan duka hadisi ne a Bukhari da Muslim ko idan ya alula ya rage wani lokaci nan za a ce idza tawabba akadu yaqtatiluna wani zai iya cewa ai bai umarni ba mai safsata ko to wani hadisin kiran su ma yake yi a Bukhari ko sallallahu alaihi wasallama ya kira Abu Musa al-Ash'ari da Sayyidina Bilal yace ku zo bil hajira da tsakar rana yace ku zo suka zo yayi alula yace a kawo ruwa yayi alula sallallahu alaihi wasallama ragowar ruwan yace to ku sha ku goga a jikinku ku sha ku shafa a jikinku a sahihul bukhari sai da tuna Ummu Salama Allah ya kara mata yarda tana cikin daki tace kar ku manta da gungunku ku rago mata ita ma sallallahu alaihi wa sallam sai Allah sallallahu alaihi wa sallam tana daki tace ku rage mu gungunku ina haji sani a Bukhari da Muslim muke karantawa bal wuce haka bawalin sa mai albarka ko idan na wada naka najasa ne hadisi ne muke karantawa gaya nan addara qutmi yace dukkan sharuɗan Bukhari da Muslim wannan hadisin ya cika ko hadisin barakatu ko barratu duka dai hadisi yazo da wannan sunayen khadimu ummi salama ko khadimu mariyatul qibtiyya duka hadisi yazo a haka wacce ta shabawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki manzon Allah yace mata laqadaita zarti minan nari bi hazari idan mutum yana cikin irin wannan hadisin yana jin susa a zuciyar shi to wallahi mun akwai ragowar munafunci a cikin zuciyarsa idan ana karanta irin wannan hadisin mutum yaji baya so to akwai ragowar munafunci a zuciyarsa dole ne amma sai gashi yanzu zamani yazo mutane sai kokarin a koya waɗannan duk wani abu da zai ishari da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maziyansa da bambancin sa kuma hadisi ne a Bukhari da Muslim ba mun dauko wannan hadisan daga Tanbihul Ghafilin ban ba an dauko wannan hadisan daga Al-Mawdu'at ban an dauko ne daga Bukhari da Muslim amma sai mutun ya karanta wani hadisin ya Fatima binta Muhammad imali fa inni la ugni anki min Allah shay'an yana ƙara kumfan baki amma in yazo karanta irin waɗannan hadisan sai ya rika wucewa irin yana ma fatan ma kar ai sauri a gane ma'anan ai sauri a wuce to wallahi da ragowar munafunci a zuciyar wannan mutumin da ragowar rashin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar wannan mutumin dole ka nutsu akan waɗannan hadisan kai ta'ammulin su ka gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban ne da matsayin sauran al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su daukan shi mutum irin su ba su daukan shi haka shi yasa hadisi a sahihu muslim muke karantawa ko kitabul ashriba rigar sa da rayu da ita burdan sa godoko ake cewa burda sallallahu alaihi wasallam godon sa sai a saka a ruwa idan mutum bai da lafiya a bashi ruwan a ce ya shaye warki a sahihu muslim muke karantawa mara lafiya in yazo ba dan komai ba dan wannan godon ya taba taban jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko 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 a zufan sa mai albarka sai da tuna Ummu Sulaim ta zo tana diba da mindin dinta tana matsawa a cikin tandunta hadisi ya Bukhari da Muslim ya tashi ya ce menene wannan tace araquka naj'aluhu fi tib wa huwa atyabu tib a riwaya daga cikin riwayoyin Imam Muslim yace mata asabti kin yi daidai abin da kika aikata ko su duka wannan ya kamata mu rika tsayuwa a wajen su muna ta'ammulin su dan mu gane yaya sahabbai suke daukan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko sahabi ya aje gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko kwanan da manzon Allah ya sha ruwa ya boye a gida baya ba kowa sai wani da wani zai dauko ya nuna mashi zo mu je gida na in shayar da kai ruwa a kwanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a ciki ko wannan duka yana nuna mana yaya suke daukan lamarin manzon Allah ko su aje gashin shi suna cewa wallahi yafi musu duk duniya da abin da ke cikin duniya Muhammadu bin Sirin asahihul Bukhari ko asahihul Bukhari ina da silin gashin manzon Allah wanda na aje a wurina yana nan tare da ni Anas ibn Malik ya bani wallahi nafi san shi akan duk duniya da abin da ke cikin duniya duka da abubuwa ne da muke bukata mu rika nutsuwa muna ta'ammulin su lokacin da muke karanta su domin mu ƙara gane wani irin kallo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke ma duk abin da ya ta'allaka da manzon Allah inda mutum zai zo zakai bako ya shigo gari ka ce zo mu je Abdullah ibn Salam zo mu je gida in nuna maka kada da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha ruwa a ciki to ya kake tunanin suke kallon sayyidina lamarin sayyidina rasulullah ko wani abu da ya ta'allaka da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda dole da yake wadannan abubuwan mu kula da su mu muhimmanta su a wannan sahabin anan wurin yana ga mana a sautu majjatar na haddaci na rike wani tofi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mun majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko majjaha fi wajhi wanda yayi mun a fuska na wa ana ibn khamsi sinin kalman wa ana ibn khamsi sinin a wannan riwaya ne kawai yanzu sauraron riwayoyin babu shi wato dai majjaha fi wajhi kawai ina rikewa sai aka ce watu fiya a wani riwaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn khamsi sinin manzo Allah ya rasu shi Mahmud ibn Rabi'i yana dan shekara 5 yayi wafati yayi intikali ila rafiqil a'la Mahmud ibn Rabi'i yana dan shekara 5 min dalwin watan daga wani guga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sharuwan daga gugan ya sa a bakin sa ya tofa ma Mahmud ibn Rabi'i a fuskan sa zo kaga haske ga wannan fuska باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد wannan babin yana maganan fitan mutun ya tashi ya tafi don neman ilimi yace Jabir ibn Abdullah wannan yana cikin ta'liqat din Bukhari kaga warahala Jabir to amma tun da yazo da shi bi sirati jazmi yana nufin cewa ko da yake ta'liqat din Bukhari har wanda yazo da su bi sirati tamridi suna da asali ko da zuwa ce dole sun inganta ba amma dai suna da asali to amma a ka'idan Bukhari shine idan yazo da ta'liqi bi sirati jazmi to magana ingantacce ne to Jabir ibn Abdullah sahabin manzon Allah ne kuma wanda muka sani radiyallahu anhuma ko jiya mun karanta hadisin sa yana gaya mana ya tashi sahabin manzon Allah ne zuwa wajen Abdullah ibn Unais wanda yake umma yawan hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lizimtan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Jabir ibn Abdullah ya ga Abdullah ibn Unais amma saboda ya ji Abdullah ibn Unais yana ruwaitan wani hadisi shi yana Madina ya sai dabba ne ake cewa doki in ga wurtacce ya tanaji abincin shi da guzurin sa na hanya ya tafiyan wata guda ya tafi wajen Abdullah ibn Unais saboda wannan hadisin guda daya yana son ya ruwaice shi ya ji shi daga wajen Abdullah ibn Unais shin da gaske ne ya ji manzon Allah ya ci kaga yanda suke girmama lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda suke girmama lamarin ilmi amata inda wani ne cikin mu sai ya wadatu da abin da ya samu na ilmi dan me zai tashi ai yana da hadisi da yawa ko yana da karatu da yawa da ya samu amma shi saboda hadisi daya ya tashi yayi wannan tafiyar masirata shaharin zuwa sham wani riwaya zuwa misra to ko dai ina ne tafiyan da wata daya ne daga madina zuwa wannan gari dan ya je ya dauki wannan hadisin guda daya daga wajen sayyidina abdullahi ibnu unais Allah ya kara masa yarda حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أهدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خبر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه wannan hadisin ba mu dade da karanta shi ba amma da yake a ka'idan malaman hadisi kamar yanda muke cewa in suka ruwaita hadisi daya ta fuska biyu a wajen su wannan yana matsayin hadisi biyu ne in suka ruwaita ta wajen Abdullahi sannan suka ruwaita ta wajen Abdurrahman duka da Abdullahi da Abdurrahman sun ruwaito wajen Abdurrahim to wannan hadisai biyu ne a wajen su musamman akan sami ikhtilafi basit a cikin lafuzan hadisan, wanda wannan ikhtilafin zai iya ƙara ma mutane ilimi ko ya cika abin da aka bari a cikin wancan hadisin. Wallahi alam, kamar da yanda muka yi bayani a baya, ikhtilafi na riwayat yanda yake taimakawa wajen cikawa mafatakun fa'acin mu da mafatakun fagdo, yanda kowanne daga cikin wannan hadisan guda biyu yana cika watan ma'anan ɗayan ne, wanda Imam Malik shi ya dauki duka ma'anonin guda biyu, koko wancan hadisin a zikatu janini zikatu ummihi, ko kaga kowanne yana da yanda ya fahimci hadisin, kuma kowanne fahimtan sa yana cika fahimtan ma'anan ɗayan ne. Wallahu alam, kamar yanda yake a Qur'ani ne, ko wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna, ko kaga wani kira'a an karanta wala yahzunka qawluhum inna na'lamu, wani kira'a an karanta anna na'lamu, idan ka karanta shi anna na'lamu sai ya zama qawluhum anna na'lamu, anna na'lamu maqulu qawlin, su ne suka faɗi anna na'lamu din ma yusirruna wa ma yu'linuna, kaman su kafirin ne suka ce ko munafikan sun san abin da musulmai suke kullawa da zuciya a boye da bayyane, to kada fata maka rai. In aka ce inna na'lamu kuma la yazunka qawluhum, akwai waqfu, inna na'lamu isti'nazi ne, jumla ce sabuwa, to kowanne dai yana cika ma'anan kowanne ne, wallahu a'lam. Dan haka dai haka yake suma a cikin hadisai, shi yasa malamai ba su sakaci da riwayan hadisai ta dukkan fuskokin su. An ruwaita daga Khalid ibn Khalid yace haddathana Muhammad ibn Harb qala qala al-Auza'i akhbarana az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an ibn Abbas, wannan Muhammad ibn Harb din yace qala al-Auza'i, inda mudallis ne to ba za a yi aiki da wannan hadisin, amma kasancewa shi ba mudallis bane to shi yasa wannan hadisin za a dauka daga wajen sa, wato idan mutum wanda yake mudallis ne yace qala fulano to ba a daukan hadisin, ana dauka a matsayin hadisin munqati ne, dan in dai bai ce haddasani ko akhbarani ba ko anba'ani ko abin da yake ne shi kai tsaye yaji daga wajen wannan mutumin, in yace ya ce ne kawai ba dole shi yaji ba, malamai ba za su yi aiki da shi ba. Annahu tamara huwa al-hurr ibn qais, sun yi kamar yanda dai muka faɗi a baya, sun yi jayayya suna kamar tattaunawa shi da hurr ibn qais ibn hisn al-fazari a cikin wane ne sahibu Musa, wato wanda annabi Musa ya je wajen sa, kamar rabihi ma Ubayy ibn Ka'b, sai sayyidina Ubayy ibn Ka'b ya zo wucewa ta wajen, fada'a ibn Abbas, sai sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya kira shi, fa qala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha, yace mun yi jayayya ni da wannan abokin nawa, akan labdubban jayayya dai da muka sani, fi sahibi Musa allazi sa'ala sabila ila al-qayy, a cikin wane ne abokin annabi Musa alayhi salam wanda annabi Musa ya nemi hanyar da zai je ya same shi, wannan ma yana nuna mana yanda ake tahammulin mashakkan tafiya wajen neman ilimi. Mun yi bayani a baya ko annabi Musa da aka ya shiga Abdul Tihi ya je ya gana da Ubangiji kwana 40 bai ji yunwa ba, a nan ma tafiya ya yi tafiya mai tsawon gaske bai ji yunwa ba ko na la'ala, saboda wajen Allah za shi wajen neman wanda zai hada shi da Allah, yana daidai da tafiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kwana 40 yana wurin munajati, kaga kai tsaye ya tafi wajen Allah saboda kalimullahi ne, a nan ya zo neman hadiru ya yi tafiya mai yawa suna neman wanda zai sada shi da Allah, yana daidai da neman Allah subhanahu wa ta'ala. Shine kamar Ar-Rahman fas'al bihi khabira, hal sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru sha'nahu, wato wanda zai kara masa ilimi wanda zai bashi rushdu, ko mun yi bayani a baya me ake nufi da rushdu, me kuma bambancin rushdu da huda, yadhkuru sha'nahu, shin kaji sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan lamarinsa, fa qala ubayy na'am, ubayy yace ina ji, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadhkuru sha'nahu, naji manzo Allah tsira da mince Allah tabbata a gare shi yana ambatan lamarin sa, ya kulu yana cewa baina ma Musa fi mala'in min bani Isra'il, yakin da Musa yana cikin watan taran banu Isra'ila, mala'u watan yana nufin manya a cikin mutane zababbu, kamar yanzu ƴan majalisa misali za a kira su mala, yana kuma iya nufin taro mai yawa, amma yawanci an ambace shi yafi nufin zababbu nukuba, wato mutanen da aka zabo suna wakiltan barayyuka daban-daban na mutane wanda suke zababbu ne a cikin mutane, kamar ɗan fadin misali, in ja'ahu rajulun lokacin da wani mutum yazo masa mun fadi a baya ce ba mu sai yanzu ba mu san wane ne wannan mutumin ba ilimin da muke da shi bai kai zuwa ga a san wane ne ba kuma ma dai ba shine muhimmi ba a cikin karatu muhimmi shine sakon da yake cikin nassu fa qala ata'lamu ahadan a'lama minka shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi anan annabi Musa alaihi salam ya amsa da abin da ya sani qala Musa la annabi Musa ya ce ban sani ba ya ta abin da ya sani ya fadi ya sani sani dai bai san da Khadiru ba to amma saboda shi Allah subhanahu wataala ya so ma annabi Musa jarabawa kuma annabi Musa alaihi salam anan ladabi yafi cancanta da shi ladabi shine yace ina kan ilimin da Allah ya sanar da ni kai ma haka kana kan ilimin da Allah ya sanar da kai wasu ma suna kan ilimin da Allah ya sanar da su shikenan kamar yanda annabi shi Hadru din ya ga ma annabi Musa ni ina kan ilimin da Allah ya sanar da ni baka san shi ba kai kana kan ilimin da Allah ya sanar da kai ban san shi ba kalman cewa wani yafi ilimi mutlakan ko a cikin mutane kalma ce mai wahala ko ba haka ba kalma ce mai wahala a ce yafi kowa ilimi a garin nan ko yafi kowa ilimi a kasar nan abu ne mai wahala don mene domin ka takaita ilimi a cikin wasu abubuwa ne ko ba haka ba ka takaita ilimi a cikin wasu abubuwa amma mun kalli ilimi da suran sa mai fadi sai mu ga kusan abu ne mare yoyuwa a ce wani yafi kowa ilimi sai dai a ce yafi kowa a iyakan sanin mu a fanni kaza ko a fanni kaza da kaza da kaza amma ba za a rasa wani abu da wani ya fi shi sani ba ko ba haka ba to abinda aka so annabi Musa alaihi salam yayi tare da wannan mutumin fa Allahu azza wa jalla ila Musa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Musa alaihi salam wahayi bala abduna hadir yace akwai wanda ya fi ka wannan yana nuna cewa nau'in ilimin hadiru ya fi nau'in ilimin annabi Musa a wannan lokacin muhimmanci wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin irin ilimin hadiru ilimi ne daban da irin ilimin Musa amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ilimin hadiru yace hadiru ya fi ka ilimi tunda yana da nau'in ilimin da yafi muhimmanci shine ilimin da zai fi sadabawa da Allah mun fadi a baya cewa wannan ilimin ko da yake ayoyin Qur'ani kai tsaye ba su nuni da wani ilimi bane kai tsaye abinda ayoyi suke nuni da shi shine wannan ilimin ilimi ne wanda ya saba ma ka'idojin da muka sani na shari'a ka'idojin da muka sani na shari'a ilimin ya saba da su amma wani irin ilimi ne wannan Allahu alam ba a fade shi ba bayan Allah suka ce wannan yana nufin ilimi ne na haqiqa haqiqa wanda aka ce haqiqa shine ilimin da bai ta'allaka da shari'o'in da manzanni suke zuwa da shi ba ilimin da ya shafi sanin Allah subhanahu wa ta'ala bai ta'allaka da misali abin da ya shafi alola azumi ibadu dai da sauransu ba wannan kuma ilimin zaka iya shinshino kanshinsa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama misali ina yau bada misali da hadisin da yake cikin Bukhari na mutumin da yazo neman bashi ko yace ka kawo sheda yace sheda Allah Allah ya ce in za a yi bashi ai sheda yace to ka kawo wakili yace wakili ko kafili yace kafili na Allah kaga anan abinda wannan mutumin ya saba da shari'a ko shari'a bata ce haka inda haka ne sai a zo za a yi aure a ce ina shaidu ga ce Allah ne shaidanka waka fa billahi shahida ko ka duk wanda ya haka wannan ai bulala zai sha ko ba haka ba kamar shi abin da yake sannan bayan an ba shi kuɗi ya tafi lokacin biya yayi ya zo bakin teku ya nemi wanda zai ba kuɗi ya kai ya rasa kawai sai ya sami kuɗi ya naɗe ya wurga a teku ya ce Allah a kai hadisi ne a Sahihul Bukhari ko ba haka ba sai shi kenan Allah dai akai masa tunda dama kai ne wakili kai ne kafili kai ne shaida duk wanda yayi haka wallahi biyan kuɗi ya kama shi ko ba haka ba in ba ba mai mashi bulalan almubazzaranci ba ko in bai mashi bulalan ladabi na almubazzaranci ba to amma haka kudi ya ta yawo da ya ta jifa da wannan ruwa ya ta jifa da wannan kudin har ya kai shi bakin teku shi kuma bawo Allah kullun ya zo bakin teku yana jira ko zai ga jirgin ruwa ya zo da biyan bashin shi alƙawari ya cika ya zo ya tambayi mutanen jirgi su ce wallahi mu ba a ba mu sako ba ya koma ran nan zai koma ya ce to bari dai in kirare in je in abin da zan dan jindumi tunda ba kudi ya tattara itace ya tattara ya tafi gida ashe cikin itacen da wannan ruwan ya koro Allah ya aje masa yana masa gadin abinsa yana kila masa da kayan ya je ya bude sai ga kudi da kudi da wasikan shi ga nan kudin ka wallahi lokaci yayi na nemi jirgin ruwa ban samu ba amma ga kudin ka nan na sa a wajen Allah ya kawo maka shikenan ya bude ya karba shi kuma wancan cerran da ya sami jirgin ruwa ya kara samun kudi ya ruko su yazo ya sami mutum wallahi bashin kade ka zaka za bayan an gaisa da ka ba din da yace a ai ka aiko kuma ya iso kaga wancan aiko da kai ba ta shari'a bane ko ba haka ne ko ta shari'a ce aiko ace ba ta shari'a ba ko ba ta shari'a ba to wannan aiko ba ta shari'a ba shine ake nufi da ta hakika din amma yanzu gashi ka zo zaka shari'an kuma ko ka zo da kudin ka zo zaka bada yanda aka yi ta wallahi ka ai kai yanda ake so to ana son bawa ya zama imaninsa da Allah da tawakkalinsa da Allah da sakankancewansa da Allah irin wancan na farkon amma kuma kare wasa da shari'a dalilin wancan kamar yanzu misali ne kace ai wallahi wukan nan ba za ta yanka ba ko bindigan nan ba ta kisa ka dan fara ma mutum bindiga wallahi kace kai ma za a yi ko ba haka ba amma ana son kuma kai imani bindigan ba ta kisa sai Allah dole ka sami cikakken yakini inda mutum zai yi imanin bindiga tana kisa ba da ikon Allah ba yayi ridda ko ana son ka sami cikakken imani wukan nan ba ta yankawa sai Allah ya nufe ta da yanka Allahu bihi min al-huda wal ilmi kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi daga shari'a da ilimi kamathali al-ghaythil kathir kamar ruwan sama ne mai yawa asaba ardan ya sami wata kasa watan yazo ya sami kasa amma kasan kala kala ne wannan ana kiran irin wannan tashbihin at-tashbihu at-tamthili a wajen malaman balagha fa kana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa anbatatil kala wal ushba yace a ciki akwai kasa wacce take alkakkiya tsaftatacciya wacce take kawai tana jiran ruwan sama ya sauka a kanta tsuro ya fito ta amfana ta sha ruwan ta tsotse shi ta fitar da tsuro na tsuron kuma ya amfani halittan Allah subhanahu wataala an karanta a wani riwaya fa kana minha sugbatun sugbatun shine wajen da ruwa ke taruwa kuma cikin tsaftan sa wallahu a'lam amma dai niqiyatun shine mafi inganci wallahu a'lam qabilatil ma'a watan ta karbi ruwan bata bar shi ya gangara ya bar inda take ba ta tsotse shi a wani riwaya kamar yadda zamu gani a baya qayyalatil ma'a kuma shine ta kwankwadi ruwan daga qayqala ya qilu ya sha ruwa lokacin qailuda lokacin bilhajira lokacin da ake baccin rana wallahu a'lam fa anbatatil kala'a wal ushbal kathira sai ta tsirar da tsirrai da busassu da danyu a ta hanci alkala shine ciyawa wanda yake busasshen shi da danyen shi al ushbu shine danyen ciyawa zalla saboda haka dai wacin tafsir da tsirrai da wanda suke busassu saboda akwai dabbobin da sai busasshe suke ci in suka danye sai su ta gudawa a wal ushba akwai dabbobin da sun fi son danyi ba su iya cin busasshe to aka fitar da wanda dukkan kala biyun suke so wajen dukkan mai bukata kowanne zai sami abin da yake bukata a wajen wa kanat mina ajadi sannan kuma akwai kasan da take watan jadba busasshiyar kasa ko amsakatil ma'a sai ta rike ruwan saboda ita busasshiya ce ba za ta iya fitar da ciyawa ba amma da ruwan yazo sai ya ta rike shi bai shige ciki ba ta tsaya tsaya a samanta fa nafa Allahu biha an-nasa sai Allah subhanahu wataala ya amfani mutane da ita fa sharibu wa saqaw sai suka sha suka kuma shayar wa zara'u kuma suka yi shuka daga wannan ruwan amma kaga wannan sai da suke aiki da kansu wancan ita da kanta ta fitar da alkala'a wal ushba wannan kuma sai da suka zo da kansu suka yi noma suka sami abin da suke nema din to haka dai wa asabat minha ta'ifatan ukhra sai kuma ya sami wasu mutane daban wasu ta'ifa daban innama hiya qi'anun ko wani barayi daban na wannan wurin innama hiya qi'an wa dan ce qi'an shine alqa'u qa'u shine kaman wurin da yake kware tsakanin duwatsu ko ainihin ka shine kawai kwari ne zuku amma anan dai ma abin da ke an yake nufi wato jamul qa'il ka shine wajen da yake kaman irin Abuja ne yawancin da ai duke an ne ko wurare tsakanin duwatsu haka to shi ake ce ma alqa'u ko alqi'an to amma anan qi'an da yake nufi wajen da shi kanshi kuma fani ina fatan mun gane saboda yana tsakanin duwatsu sai ya zama ci kanshi ai mun san fa ko Hausa haka suke cewa wajen da ga ainihin shi ma ba dutse bane shi amma wajen kuma kasan shi duk dutse ne so ba za a iya noma ba ba kuma ruwa sauka a ciki ya shiga ciki ba so ra kawai dai ruwa yazo sai dai gangara ba zai tsaya ba na kashe la tamsiku ma'an ita dai ba ta rike ruwa in yazo wucewa zai wala tanbitu kala'an na ke kuwa kuje ce mata to ke kuwa jazakallahu khairan mun karba wala tanbitu kala'an kuma ita ba ta fitar da tsiro fadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafahu ma ba'athanillahu bihi yace to wannan kwatankwacin mutumin da ya ilmantu in an ce faqaha shine mutumin da ye karatu ye zurfi cikin karatun kuma ye aiki da karatun da ye shine faqaha eh an ce faqiha to shi dai kawai ba a faɗi ce wan shi yana aiki da ayyuka ba ya dai ye karatun ya yi zurfi in an ce faqaha shi kuma wasu wata duga ana cewa faqaha amma wasu na cewa a ba a cewa faqaha sai dai faqiha ya qahu ko ya fihu da kuma faqaha ya fuhu a ko ya fakahu watan in an ce fakaha watan